ta kabir asgar da alkhairi suka ce small but mighty askar din na suna ne amma kabir ne dan shi yasa aka kawo kabir a farko askar a karshe kaga ya dinki ya hade komai da komai wallahi Allah ya sa sakamakon wannan kalmomi ya kasance jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin mubtadir a ba tare da tsawaitawa ba na riga na shimfida tun a farko za mu biyun ta ne da bakonmu na musamman dan ina ga Dr. Askar shi ko kwanaki yayi mana muhadara a masallacin Ummu na Aisha to a yau cikin taimakon Allah muna tare da sananne ne ga dukkanin galibi waɗanda suke mu'amala da ilimi ƴan uwa ɗaliban ilimi da suke bibiyan kafafen sadarwa a tare da mu akwai Sheikh Musa bin Muhammad dan Kwano daga jihar Kano Malam Musa da ke zaune a nan yana daga cikin ɗalibai na gaba-gaban da gaske na ɗaliban Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Kano dan ko ajiya akwai muhadarar da malam ya wakilta shi yaje ya wakilce shi ya yi ta ko bayan ya kammala malam ya saurari muhadarar ya ce abin da ya kuma yayi daidai to wannan kaga an samu abin da ake nema sannan kuma na biyu malam Musa bin Muhammad dan Kwano dake tare da mu shine chief imam na Masjidur Rashad wanda take rijiyar zaki ka san rijiyar zakin nan ta tara zakuna fa zakunan suna da yawa a cikin ta Allah ya kara mu rijiyar zaki albarka da masu shayar da mu daga cikin ta sannan malam yana da masters din sa a yanzu a Islamic Studies a Jami'ar Bayero dake Kano kuma yana shirye-shiryen fara PhD din sa insha Allah muna fatan nan ba da jima'a ban Allah da zamu ce dakta ne a tare da mu in Allah ya daka ko ni lokaci kuma a ce professor ne muna roƙon Allah ya ƙara daga darajar ka akan makallan sannan malam shine director kuma founder na Dan Kwano Islamic Foundation to kaga wannan shine uturuk asaral qablar rahil din da muke ta karantawa da haka ba tare da tsawaitawa ba zan bar mu tare da malam Musa dukkanin su nan ba wanda muka ce ga maudu'in da zai magana to duk abin da suka dauka jakan magori ce duk zamu diba insha Allah to da haka ba mu san me ya zo mana da shi ba amma za ku ji daga gare shi shi ma yana da tsayin minti 30 da muka bashi kamar yadda muka ba dan uwa Dr. Kabir Asgar hafizahullahu ta'ala Allah muna muka fata alkhairi Allah ya dace da kalmomin ka ya zarta ka da ikhlasi bismillah
dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata a bisa gafiyayyen halittu annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa masu girma da karamci da dukkanin waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar hisabi bayan haka ƴan uwa masu albarka da ke wannan masallaci na Darul Abrar a nan unguwar Badarawa ko mala a cikin garin Kaduna ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
babu laifi dan na faɗa alal haqiqa ba mu zo da nufin cewa komai ba kamar yadda prof ya faɗa mun zo ne domin yin wata tafiya gobe da sassafe sai kuma Allah ya sa muka biyo nan domin zumunci da kuma sauraron muhabbarori da su malam za su gabatar to amma bisa umarnin su aka lazamta mana sai mun dan faɗi abin da zamu faɗa to daman dukkanin musulmi ba zai rasa wani sako da yake da shi ga ƴan uwansa musulmi ba ko zuwa ne na zauna nace ku ji tsoron Allah ana zuwa sallar jami'i da wuri kada sanyi ya hana ku zuwa sallar asubahi abi iyaye a dinga yin sadaka nace assalamu alaikum wa rahmatullah to na faɗi wani abu kuma an amfana to malam yayi bayanai akan abin da ya shafi watan Ramadana domin shi muke tinkara a ƴan kwanaki kalilan masu zuwa kuma ya gaya mana irin tanadi da shirye-shirye da musulmi ya kamata yi wanda ya gaya mana asalin makusudi na azumi shine domin ya gadan mana da takawa wato abin da ya shafi kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki to zan dawo gaba guda biyu daga cikin bayanan malam sai dan dora bayani akai a matsayin abin da ya shafi ta'aliki ko kuma fadin albarkacin baki na kamar yadda malam ya karanto mana aya cikin suratul baqara Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an tilasta muku an wajabta muku yin azumi na watan Ramadana domin ku samu takawa domin ku samu kiyaye dokokin Allah ya ƴan uwa masu albarka wannan al'amari na takawa al'amari ne mai girman gaske ya ishi mutun sanin cewa takawa abu ce wadda take mai matukar muhimmanci da girma a rayuwar mutum shine Allah baya karbar ayyukan bayi sai waɗanda suke masu takawa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai wannan innama an a larabci tufidul hasr tana nuna iyakancewa ne da katangewa in dai baka da tsoron Allah in dai baka kiyaye dokokin Allah to Allah yana cewa aikinka a banza ba ruwansa da aikinka sannan ya ishi takawa girman al'amari Allah ya kirayi annabinsa da taken nan da yake kiransa da shine girmamawa ba kiransa na sunansa kai tsaye ba ya kira shi yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma mai daraja ittaqillaha ka kiyaye dokokin Allah sannan ƙarshe Allah ya bayyana mana cewa dukkanin ƙarshen al'amari da sakamako mai kyau yana ga ma'abota takawa ne wal aqibatu littaqwa wani gurin yace kuma wal aqibatu lilmuttaqin sannan yace fala ni'ma darul muttaqin to wannan takawa in ya bayin Allah mu rike ta rikewa sosai da sosai kada mu yi wasa da ita a cikin rayuwar mu mu tsaya mu bi dokokin Allah dama aka ce at-taqwa ana nufin imtithalul awamir yinayi washilabun nawahi barna bari Allah ya ce aikata kaza to aikata daidai gurgudo fattaqullaha mastata'tu Allah ya ce a bar kaza to ka bari iyakar iyawarka to sai a saka a cikin ma'abota takawa sai a saka a cikin ma'abota tsoron Allah dan haka ya bayin Allah mu dage mu kula da wannan al'amari na takawa ta hanyar bibiyar al'amuran da Allah madaukakin sarki ya wajabta mana mu aikata su daidai gurgudo da abubuwan da ya umarce mu da su na ladabi da ayyukan alkhairi mu aikata su daidai gurgudo sannan mu nisanci abinda Allah madaukakin sarki ya hana domin mu sani in muna so ayyukan mu su karbu a wurin Allah to lalle sai mun kasance masu takawa Allah ya sanya mu daga cikin ainihin ma'abota takawa a gaba ta gaba mallam yayi bayani akan abin da ya shafi tuba domin watan ramadana wata ne na ma'abota tuba in ma mutum yana aikata wani aiki na laifi to a watan ramadana zai kame shine mai kiran nan yake yin kira wanda ba kowa bane illa mala'ika a daren farko na ramadana yana cewa ina ma abocin alkhairi ga lokacin ka ga kakarka nan tazo ka gabato ka zo ka cika ranka ba babbaka to ba za a ce ka cika ranka ba babbaka ba sai a ce ka cika azarka ba babbaka ko aka daukar eh tunda ita ce halal wato kai yadda kake so na ayyukan alkhairi ga sunan buji-buji da yawa ma abocin sharri kuma ka kame yanzu ba lokacin sharri bane to tuba abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci Allah ta'ala ya kiraye mu bayan sa mu'mini ya ce gabaki ɗaya mu tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun sannan ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha anan zan karanta mana wata kissa a gurguje wadda al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi ya kawo ta a cikin littafin sa Kitabut Tawwabin wadda littafi ne ya tattara shi kacu kan ba abin da yake kawo sai labaran magabata manyan malamai da salihan bayi da suka tuba da irin tuban da yazo musu da yanayin da tuban yazo musu an samu wani mutum da ake kiransa Abdul Wahid ibn Zaid yake cewa wata rana muna tafiya a cikin kwale-kwale a jigin ruwa sai irin iskan nan ta kogi ta kada mu can wata jazira wani tsubiri kwale-kwalen mu ya fatattake ya lalace wasu suka kama katako kaza wanne ya kama kaza har aka je bakin ainihin gaba wata jazira ne tsubiri ne da yake da ɗan dutsuna da kuma ɗan itatuwa da bishiyoyi can sai muka ga wani mutum yana bautawa wani sassaƙaƙƙen gunki muna sauka sai muka ce masa ya kai bawan Allah me kake bautawa wai ubangijinka da muka ga alamar wannan gunkin yake bautawa da ya sana'anta da kanshi sai ya musu haka kawai da ishara bai ce musu komai bai ce gashi nan wannan ne ubangijina sai suka ce to ai mu ma a cikin kwale-kwalen nan muna da wanda zai iya kera irin wannan gunkin to in kowa zai yi gunki yace shine Allahnsa to ina batu kenan ai babu magana kenan to sai ya ce to ku wane ne ubangijinku sai suka ce mu ubangijinmu sunansa Allah allazi fis sama'i arshu wanda a sama al'arshin sa yake wa fil ardi sultanu a doran kasa kuma mulkin sa da ikon sa da isassa take wa fil ahya'i wal amwati qada'u hukuncin sa yana tattare da mai rai da mara rai duk shi yake hukunta yadda ya so ya raya wannan a garin Kaduna wani ya kai shi birnin Zazzau wani ya Kano da shi wani ya waccan kasar da shi kowa da inda Allah ya ajje shi kuma kowa da sana'ar sa eh wani ya iya dauke-dauke kamar da malaka yake cewa ko amma ba dauke-dauken me ba nasibaran aljihu na wayannan abubuwa wani yanzu in fawa ta zo lokacin sallah layya kana bashi kamar mallam Mikael sai ya fede ma sanka ba ruwan sa wani harkar takalmi yake yi wani direba ne kowa da yadda Allah yake hukunta mai rayuwarsa kuma da ajalin sa wani yana shekara 20 zai rasu wani shekara 30 wani shekara kaza wani ma ana haifarsa ya koma ga Allah to alladhi fil ahya'i wal amwati qada'u, sai kike musu to wannan Allahn ta ina kuka san shi kuwa, sai suka ce ai mu ya aika mana da wani dan aike manzo mai girma shi ya isan mana da sakon sa, yace to ta ina ya isan muku da sakon ku nuna man shaida, to kun ga bayin Allah suna yawo da mushafi a tare da su da alqur'ani a tare da su, sai suka ce to ga sakon Allah nan, suka daga mushafi suka nuna masa, sai yace to la lalle ko wannan sakon ya kamata na ji shi a bude min a karanta min, sai aka samu wani daga cikin su ya bude sura daga cikin surorin alqur'ani yana ta karanta masa, ana karanta masa fa a lokacin fa bai musulunta ba bai amsa ba amma saboda dadin alqur'ani cewa yake a ci gaba har sai da aka yi karshen aya, ana kaiwa karshen aya sai ce kai lalle wannan sakon di yanda aka yi daga wanda ya cancanta a bauta masa yake, ya ake shiga wannan addinin ku fada min, sai suka bashi kalmar shahada yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sai ya amshi musulunci, daga nan sai yace to yadda za a yi bazan ci gaba da zama anan ba, ku tafi da ni ku koya min addini, to tun anan suna dan karantar da shi yadda ake sallah da sauran al'amuran addini da ɗan surorin alqur'ani, suka shigo suka taho suna tafiya a hanya suna tafiya a hanya, can sai dare yayi, dare yana yi sai ga kowa ya nade bargo ya bude bargo ya shimfida shimfida yana nema ya kwanta, sai tambaye su yace wai wannan Allah da kuke bautawa hadhal ilah alladhi kuntum ta'budun hal idha jannahu al-laylu yanam, wai shi in dare yana yin bacci ne, kaga sabon musulunta ne ba yadda ya iya, sai suka ce ina ai la ta'khudhuhu sinatu wala nawm al-hayyul qayyum ne, sai ce to ko lai tirda bayi wanda ubangijin su baya bacci amma su suna bacci, daga nan sai ya tashi sai qiyamul layli bai daina ba sai da asuba, wa kenan sabon musulunta da ya tuba yanzu yarin guma addinin da gaske, sai suka yi ta mamaki al'amarin sa, to haka dai suka taho suka taho har suka zo wani gari a yankin Iran a yanzu da ake kiran garin Abadan, suna sauka anan sai suka ce to tun daga sabon musulunta kuma ba dan gari bane, yanzu yadda za a yi mu dan hada masa sallah mai 5000 mai 10000 ku kawo ya tashi jari domin ya rike kansa, sai suka bijiran mad da wannan fikirar, sai ce kash amma kun ban kunya, ni kafiri ne a cikin tsibiri da babu kowa ina bautawa gunki, amma Allah madaukakin sarki bai tozarta ni ba, bai hana ni abinci ba, bai hana ni abin sha ba, sai yanzu da na dawo musulmi na rungumi addinin gaskiya sannan zai tozarta ni ku rike dukiyoyin ku bana bukata, sai yasa aka bashi wata bukka a bayan gari yake zaune, yana zaune yana zaune a hankali dai yana dan yin ibadun sa da al'amuran sa, wata rana sai ɗaya daga cikin su ya shiga zuwa gare shi Abdul Wahid ibn Zaid, sai yake cewa da na shiga gare shi muna tahira can sai gengedi ya dauke ni, afwan kafin nan ya dan yi rashin lafiya ya je duba shi, gengedi ya dauke ni a ɗakin sa, ina yin mafarki sai na ganni gani a wani dausayi mai cike da ni'imomi da kayan alatu, ga wata zankadeɗiyar budurwa nan san kowa kin wanda ya rasa, tana cewa dan Allah karka dame shi ya kusa ya rabu da ku ya zo zuwa gare mu kaza kaza, yace sai na farka firgigit, ina farkawa sai naga yazo makoshi yana nema ya koma zuwa ga Allah, take furta karmar shahada kuma ya rasu, yace yana rasuwa sai na ƙara sai bacci ya ƙara dauke ni, sai na ganshi a cikin dausayi mai ni'ima tare da wannan matar yana karanta wannan ayar fadin Allah madaukakin sarki, wannan ayar fadin Allah tabaraka wa ta'ala, na'am malam afwan ayar ta kwanta min karshenta bima sabartum fa ni'ma uqubad dar inna salamun alaikum, yawa yana ta karanta wannan ayar salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar, aminci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kukai madalla da wannan gida shine gidan aljanna, kaga me gadan mu wannan kyakkyawan tuba rungumar Allah da rungumar addinin da gasken gaske. Bishr ibn al-Harith al-Hafi babban malami ne cikin zahidan duniya, mai gudun duniya ana ce mar al-Hafi ne ma saboda baya yawo da takalmi, sababin tuban sa asalin sa da irin ajebo din nan ne dan gata ne, sai dai a wanke a sa a fita da yamma ana kwalisa an tara gashi ana ta bugawa a cikin binni dai, wata rana yana cikin tafiya sai ga wata takarda an rubuta bismillah a jikinta, sai dauki wannan takarda sai ce kai ba zai yi fa a bar sunan Allah madaukakin sarki yana fama da kaskanci ba da takawar mutane, sai kai wa mai gyara sai dan gyaggyara ta ya share ta, sai je samu wani bango ya like ta, yana kwanciya da daddare sai mafarki aka ce ya Bishir ka karrama sunan Allah, dan haka Allah ya karrama ka daga yau zaka zama mutumin kirki tubabbe, yana tashi sai ya tafi makarantar ilimin hadisi ya fara koyan ilimin hadisi, da ya ga ba zai dan iya ba ya mai tsauri sai ya kona littafin sa ya binne su sai ya koma harkar zuhudu har ya kasance ma ko aure bai ba ya rike addini sosai da sosai wanda in dai zaka kira malaman zuhudi a duniya sai ka kira Bishr ibn al-Harith al-Hafi wannan kissa ta tana cikin littafin Ar-Risalatul Qushayriyya na Al-Qushayri da Wafayatul Ayan na Ibn Kallikan abinda zan rufe mana da shi ya bayin Allah shine in dai ka zamto mutum mai takawa mai yawan yin tuba ga Allah to a karkar Allah to alhamdulillah in ka zamto bawon Allah mai takawa kiyaye dokokin Allah to zaka ji rayuwarka ta yi daidai zaka samu inshirahu sadr baka da kofi ci amma sai aga kana murmushi baka mallaki komai ba amma sai aga rayuwarka kalau-kalau kana kiba ana cewa ya ko ka taka wani kulli ne nan ko ba wani kulli da ka taka kulli ne taka ka an gane wannan me ga dan ma da wannan saboda kana da tsoron Allah kana kiyaye dokokin Allah sai ka kana zaune da makotanka lafiya kana zaune da iyayenka lafiya rayuwarka ta yi kyau ta yi dadi sannan kuma in kai zunubi kananan zunubai musamman alladhina yajtanibuna kaba'iral ithma wa ithmi wal fawahisha illa lamam an fahimta in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa tazallata debe ka dan aikata abin da bai dace ba innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun kazo ka tuba to sai rayuwarka ta yi karo kuma sai ka samu husnul khatima dukkaninmu a wurin nan kowa me yake nema dan Allah in dai bawan Allah ne nagari kyakkyawan karshe saboda mun yi imani ai akwai aljanna mun yi imani akwai wuta da Allah baka yadda akwai wuta da aljanna ba shi yasa ma ka zo masallaci in baka ba sai ka tafi yawon ka bakin titi shi yasa kake sallar asuba bacci yana ma dadi amma zaka katse shi yasa ramadana da garjin rana amma sai kai azumi ana zuba ma ruwa aka saboda me mun yadda akwai wuta akwai aljanna to in muka samu husnul khatima mun dace to amma husnul khatima ba ta samuwa sai in farko yana da kyau tsakiya yana da kyau sai azarci haka kissar da zan rufe mana da ita ita ce kissar babban malamin hadisi Abu Zur'a Ar-Razi Ubaydillah ibn Abdul Karim ya rasu a shekara ta 264 bayan hijira Al-Khatib al-Baghdadi ya kawo kissar a cikin littafin sa Tarikhu Baghdad Al-Imam Adh-Dhahabi cikin Siyaru Alamin Nubala ya rawaice ta daga gare shi Muhammad ibn Muslim ibn Wara wani babban malamin hadisi ne tare da Abu Hatim Ar-Razi abokin shi Abu Zur'a Ar-Razi wanda kullun tare suke fafutuka suke yawon neman ilimin hadisi da karantar da mutane ilimi wanda daman duk cikin al'umma ba wanda yafi malami daraja ba wanda yafi malami mutunci da kima da girma kowa ya shi wajen kudi kowa ya shi wajen mulki saboda al-ulama warasatul anbiya su malamai magada annabawa ne Ibnul Qayyim cikin littafin sa Miftahu Daris Sa'ada yake cewa tunda Allah madaukakin sarki annabawa su suka fi kowa daraja a cikin halittun Allah shi yasa ya aika su da sako a matsayin ƴan aikin Allah to dai duba yake so ya bada daraja to sai ba wa malamai darajar da babu wanda yake da ita in ba annabawa ba saboda su magadan su ne ina fata an fahimta to kaga ba aikin alkhairin da yafi karantar da ilimi da tabbata akan cikin ilimin addini da ayyukan alkhairi to Abu Zur'a Ar-Razi ya shafe tsawon shekaru ba abin da yake sai karantar da mutane ilimin addini musamman ilimin hadisi da riwaya to ya ba shi da lafiya a garin Mashharan yana yankin Iran a yanzu yana kwance a nan jikinsa yayi tsanani kai ya kusa zuwa magargara irin rashin lafiyar nan tayi tsanani ba a tunanin zai tashi Muhammad ibn Muslim ibn Wara babban malamin hadisi da Abu Hatim Ar-Razi Muhammad bin Idris babban malamin hadisi sai suka ce bari mu je mu duba Abu Zur'a Ar-Razi suna shiga gonsa da suka ga yanayin da yake ciki it is very critical condition sai suka ce kai zai wahala fa ya tashi to amman suna da riwaya daga gare shi da ya dan rawaitar da su kuma suna jin kwarjinin sa sai suka ce ba za su iya lakana mar kalmar shahada ba amma da Allah ya za su sai wata dabara ta zo musu kun san kolawa suna yin musaffar alqur'ani dan karanta aya kaza kai maka karanta to suna yin muzakarar hadisi shine sai yanzu in ce yanzu da hadisan da suke magana akan falalar sha'aban ku zo mu muzakarar su ni sai in kawo su da isnadina in ce ash-sheikh malam umar shehu zari ya bani labari malam dr kabir asgar ya bani labari wani kai maka kawo shi daga riwayarka kace malam nuruddin mujahid ya bani labari malam salim ya bani labari kowa da riwaya sai a ta muzakara sai suka ce to yanzu mu zo mu muzakarar hadisin talqin wanda hadisi ne wanda yake hasan yana cikin littafin sunan abi dauda man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah saboda haka muhammad ibn muslim ibn wara sai fara koro isnadin sa sai ce haddathana abu asim yana nufin abu asim ibn nabil yace haddathana abdul hamid ibn ja'far daga nan sai ya shiru irin waya kakare innan isnadin ya ki zuwa masa kamar yadda alaran ma ana musaffa zai ta wannan kamar yanzu ni ma yanda na kakare assalamu alaikum innan ya kasa ci gaba to daman irin su haka ake in wani ya kasa sai wani ya dauka kamar yadda alaran mu suke yi can sai shi ma abu hatim ya dauka sai yace haddathana bundar qala haddathana abu asim qala haddathana abdul hamid ibn ja'far an salih sai dinga tsayawa an salih ya maimaita wajen sau uku duk sun san hadisin sun iya da isnadin kowai so suke su dan tayarwa da Abu Zur a tsumunsa dan ya cika da kalmar shahada yana jin haka wallahi bashi da lafiya kowai sai abga ya bude idan sa sai ce haddathana bundar fil akharin qala haddathana abu asim annabil qala haddathana abdul hamid ibn ja'far an salih ibn abi arib an kathir ibn murra an muadh ibn jabal an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بكارة كنت وتكلم بأك أو كيرانسا دكانين شيكنا نيارس سوبور سياتكا دومن ياتكا دكان مشهادة دا الله ميباش وانا تبتا أكان هنية ديري دا تقوى دا بن الله دا ركي الله متوكا كنسركي دكا نمو مساساني إنا غنمو دمارا سأوري أينزلي أكي جنرا يوا
الله
in yanzun ka tai kyautu in Allah ya dubo banka za ta yi kyau a ganka a masallaci a ganka a majalisin karatu a ganka a cikin ayyukan alkhairi abinda na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya yafe mana sannan waɗanda suka shirye wannan zama Allah ya saka musu da alkhairi musamman shehu Malam Umar da dukkanin sauran ƴan uwa masu albarka Allah ya gafarta wanda ya gina wannan masallaci karantarwa da suke kokarin yi a wannan gari da sauran jahohi da gurare daban-daban har tsallaken ƙasar nan Allah ya saka musu da alkhairi Allah kada ya gajiyar da su Allah ya albarkaci zuriyarsu ya kara wa iyayensu rayayyu lafiya matattu kuma Allah ya ji kansu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi